الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسدان الذين فازوا برؤية النبي المختار، رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين، رضي الله عن القرب المختومين وبرزخ المحمدية وغضب الأصحاب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجان، رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشب الإلباسي الشيخ السيد إبراهيمي، رضي الله عن سادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمودي ما الله سبحانه وتعالى ديبا مجامع لساك أرامن لوكتي مكساك دا وقرأتون لساكي نامو من البركة واتو لساكي الشافي في إصلاح الصلاة a littafi da muke karanta da yake mana magana akan ainihin yanda za a gyara salloli da kuma yanda idan rafkanwa ko dimuwa ko mantuwa ya samu mutum ya zai iya gyara waɗannan al'amura. To, a wannan rana ta 22 ga watan 2 shekara ta 2024 wanda ta yi daidai da 12 ga watan Sha'aban shekara ta wannan shekara 2024 a haihuwa Annabi Isa dan Maryam, shi kuma wannan 12 ga watan Sha'aban shekara ta 1445 hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. A wannan zama shine zama na 6, mun yi karatu 5 a baya, wannan shine karatu na 6 wanda yake a rana ita kamata mun zauna karatun. To, hali na tafiya yasa ba mu samu zama karatun ba sai a wannan zama, shi ne zai zame mana zama na 6, wanda kuma a shafin littafin za mu tashi shafi na 20 ne. Amma abin da ya faru a karatun da ya gabata, mun wuce wannan wajen. To, amma sai ya zamanto lokacin ɗauke wuta sai na datse na datse waya, sai ya zamanto ba mu ɗauki wannan wajen da yanzu nake son an maimaita ba, ɗan waje ne ɗan kaɗan, wanda da ba don haka ba za mu tashi shafi na 21 ne. To, amma wannan ɗan matsalan da aka samu na ɗaukewan wuta, to kuma da aka dawo bayan an abin nan ashe ban kunna wayan don ta ci gaba da ɗauka ba, to wannan ne zai sa mu ɗan dawo baya kaɗan. To, idan muka dawo baya kaɗan sai kuma mu tashi kan matsala ta gaba wadda za mu tashi a kanta. Bayan inda za mu dawo, inda malam ya ce a shafi na 20 daga ƙasa, inda malam ya ce izana wal musalli salatan ma وكبر لها وتذكر صلاة فائتة فعله أن ينويها قبل قراءة الفاتحة. ما لتي إذان والمصلي إذن ما يصلى نية صلاة ما وتصلى رجسك صلوا لي معنا قوة تيتي ينية صلى رجسك صلوا لي قوة تيتي ما قوة تيتي ما رجسك صلى قوة أزار قوة لأزار قوة مغربة قوة إشاء وكبر لها في متكبرة. Dama dai bayan niyya ai kabbara ake yi, to shikenan sai ya mata kabbara bayan yayi niyya din. Amma kuma wata zakara salatan fa'itatan, sai tuna da wata sallah kuftacciya wadda bai yi ba. Misali, mutum ne ya zo yin sallah, yayi niyyar sallar la'asar, yayi kabbara sallar la'asar, bayan yayi niyya yayi kabbara sallar la'asar, sai tuna ai bai yi azahar ba, to malam sai ce to fahallahu an yanwiyaha qabla al-qira'ati, to kafin ya fara karatu zai iya yin niyyar sallar ainihin azhar din, mana la'asar yana yazo da niyyar zai yi sallar la'asar, har yayi niyya yayi kabbara ta sallar la'asar, sai tuna aiko bai yi sallar azhar ba, lokacin kuma bai riga ya fara karatun fatiha ba. To, shi ma da ce to fahal lahu an yanwiyaha qabla al-qira'ati al-fatiha, to kawai kafin ya kama karatun fatiha nan zai iya kudurta niyyar sallar azhar din
da takubce mai sanan in ya sallace da yazo ya sallace al'asar din zai iya yin haka sai malai ce a a alaihi amsa din shi ne ce alaihi bi qati'i salati abinda zai kai take zai yanke wannan sallan ne wannan al'asar din da ya fara yazo alhali bai yi azhar ba gashi yayi niyya yayi kabbara kai tsaye kai ya yanke ta sannan wanni yace sannan sai yazo yayi niyya mujaddidan yana mai sabul tawa lissalat alfaizati ya sabul taniyar sallashi can ta azhar wanda ta kubce mushi summa takbir sannan sai yayi kabbara min jadidi ita ma sabuwar kabbara lissalat alfaizati saboda wacce sallar da ta kubce mai ma'ana azhar kenan wa ba'dal faragi bayan gamawa daga wannan sallar azhar din min alfaizati daga wannan kubtace sallar ita ce azhar din nan ya ti bi salati lati qadaha sai zo sai wannan sallar da yake ma'ana ita azhar din kenan muna tare to wannan kenan malai ce to izana wal musalli salatan ma masalan al maghriba wa qala sawan allahumma inni nawaitu salata al isha'i nan kuma malai zai kawo mana mas'ala ce ta sabanin lafazi da niyya shine ce izana wal musalli salatan ma idan mai yin sallah ya niyyaci sallah kowace ce daga cikin salloli masalan al maghriba misali ya niyyaci sallar maghriba a zuciyar shi kenan wa qala sahwan sai kuma ya fada a baki ta hanyar rafkanuwa allahumma inni nawaitu salatal isha'i zuciyar shi maghriba ta kudirci aniyar za ta yi amma bakin shi kuma sai ya lafanta sallar isha ma'ana kaga dai yanzu lafazi ya saba da niyya to me hukuncin wannan idan haka ta faru malai ce tuta saboda hu salatul maghribi a za a rubuta mai sallar maghriba yayi za a lissafa mai a matsayin yayi sallar maghriba ne li anna ibrata bima nawa wa laysa bima talaffaza saboda abin lura kullum mai zuciya ta kulla mai zuciya ta kudurta ba abinda baki ya furta ba kullum idan dai lafazi ya saba da niyya ma'ana niyya ga abinda kani ya ta zuciyarka amma lafazi ga abinda bakinka ya lafasta to za a lura da abinda kan niyyata ne ba abinda bakinka ya faɗa ba hala ana tare to wannan shine malai ce izana wal musalli salatal fardhi idan mai niyya mai yin sallah ya niyya salatan sallar farilla walam yuhaddidhu amma bai iyakance zuhuran ai au gairahu sallar azhar zai yi amma bai kudurce a zuciyar shi azhar zai yi ba shi dai kawai yayin niyyar zai yi sallar farilla kawai amma bai kudurce cewa sallar farilla nan azhar bace malai ya ce me hukuncin sa amsa shine ce la yujzi'uhu wannan bai isa mushi ba wa alayhi tahdidul fardi fi niyyati dole ne ya kudurce ya iyakance adadin ya iyakance farillar da zai yi a cikin niyyar shi izla budda an yi hadida annahu yanwi salata ma bi ainiha dan ba makawa dole sai mutun ya niyyaci sallah kaza zai yi a cikin zuciyar shi amma kawai kai niyyar zaka yi sallar farilla wace baka iyakance ta a zuciyarka ba wannan sallah bai yi ba idan kai haka sallah ba ce ba idan kai haka malai ce izana wal musalli salatan ma az-zuhra masalan idan mutun ya niyyaci sallah kowace ce ma daga cikin salloli misali sallar azhar ya niyyaci sallar azhar to amma walam yanwi kaunaha arba'a raka'atin amma bai kudurce bai niyyaci cewa sallar azhar dinnan faraka'a hudu ce ba yani lam yuhaddid adadin raka'atiha bai kudurce bai iyakance adadin raka'o'inta ba me hukuncin sa malai ce lashi alai wannan ba komai a gare shi yana niyyata tahdidin raka'at saboda niyyar iyakance raka'o'i tadkhulu fi babil fada'il as-salati suna shiga cikin babin mustahabbai ne fa hiya tazidu min sawabi as-salati tana dai kara ladan sallah ne amma wa tarku habarin ta la yamassu min sihhat as-salati bai shafai ingancin sallar mai sallah wannan shine karatun da a wancan satin mun yi shi amma bai shiga cikin daukan mu ba kasancewar na danna wayan a lokacin da aka samu na da ko matsalan daukewan wuta ne to kuma da aka dawo ban sake dannawa don ci gaba ba
sai zaman to mun yi karatu anan amma baya a cikin abin da muka dauka to shi sa daga dacewar mu dan koma a bayan mu dan ai zaman to mun sa shi cikin dauka saboda waɗanda ke bibiyan mu ta hanyar ainihin shi karatun da ake turawa din to kai tsaye yanzu inda karatun mu zai tashi shine masaloli akan kabbara harama mala ce masailu fi takbiratul ihrami to wannan masaloli ne zamu tattauna su akan kabbara harama mana kabbaran nan ta farko kabbaran nan ta farko wanda ake yi a lokacin shiga sallah to wannan masalolin akan ta zamu tattauna yaya hukuncin da yake menene hukuncin wanda ya barta menene wanda hukuncin wanda bai yi ta ba duk dai me hukuncin wanda ya ki ta daga gangan me hukuncin ta wanda ya manta ta shine duk abin da zamu tattauna a wannan babin halace masailu fi takbiratul ihrami wannan masaloli ne da za su yi mana bayani akan kabbara harama ma'ana kabbara nan da ake yi ta farko a yayin sallah malace su'alun tambaya man kabbara takbiratul ihrami qabla al-imam muta'ammidan menene hukuncin wanda ya kabbara harama kafin liman yayi da gangan mamu ne yazo zai yi sallah sai ya riga limamu shi yin kabbaran harama da gangan me hukuncin shi saboda shi dai mamu yana koyi da liman ne a bisa ayyukan liman da zantuttukan liman ba za ka faɗi wata abu a sallah ba sai bayan liman ya faɗa wajen zantuttuka kenan saboda ita kabbara harama ai magana ne sallah ta kunshi ayyuka ne da zantuttuka to liman ana buƙatar dukkan abin da za a yi a sallah na liman ya riga naka dan kai mai koyi ne akwai wajajen da idan naka ya riga na liman baka da sallah akwai wajajen da idan naka ya riga na liman kana da sallah amma ka muna na ladabi ka rage ladan sallanka to misali ita kabbara harama me hukuncin wanda ya riga yi liman yin kabbaran harama mana kabbaran nan ta farko da gangan me hukuncinsa malace fadalar salatu sallarsa ta bace ko da an yi da sallan gabaki daya ka riga yin liman kabbaran harama akai idar akai sallah akai sallama akai komai to kai dai baka samu sallah ba me yasa saboda baka da sallah dalili kabbaran haraman ka ta riga yi ta liman a ka'ida kabbara harama ba ta rigayar ta liman muna tare to shine malai ce man taraka raf'al yadaini inda takbiratul ihrami to me hukuncin wanda ya bar daga hannun nan da ake yi guda biyu a lokacin kabbara harama ai ana daga kafa hannu haka guda biyu lokacin kabbara harama ko to shi da ya zo yin kabbaran haraman sai ya zamanto bai daga hannun ba me hukuncin sai ya zamanto bai daga hannun ba me hukuncin wannan malai ce lafiya alaihi wannan ba komai a gare shi li'annahu taraka mustahabban saboda ya bar mustahabbi ne ita kabbara ita ce farilla fadin ta da baki Allahu akbar amma daga hannun da ake yi mustahabbi ne saboda dan mutun ya bar shi ya dai sauye daga ladan sallarsa amma ba shi da sallarsa ba ta bace ba abin da ya same ta malace fasalatu sahihatun sallar ingantacciya ce sai dai wayan qusu min sawabiha za a tauye dai daga ladan sallar tunda ya bar mustahabbi za a tauye mai a ladan sallar tashi tunda ya bar mustahabbi malace idza fasala almusalli bayna labbi Allahu wa labbi akbar bi sukutin dawilin aw bi harkin aw bi kalimatin to me hukuncin wanda ya rabe me hukuncin mai sallar da ya rabe tsakanin saboda su a kabbara harama kalmomi guda biyu ne Allahu sai akbar to me hukuncin wanda ya rabe tsakanin waɗannan kalma tsakanin Allahu da akbar din ya rabe biskutin dawilin da yin shiru mai yawa misali da ce Allahu sai shiru shirujum sai da aka rage sannan sai ce akbar din mai hukunci shi ko kuwa a'a da ya ce Allahu sai faɗi wata magana wadda ba ta cikin kafin ya ce akbar din sai faɗi wata magana magana ko da kalma ɗaya ce kuwa ko kuma harafi ɗaya ne ma mai hukuncinsa malai ce duk wanda ya haka la tasihu bi has salatu sallah ba ta inganta tare da yin haka sallah ba ta inganta ba walau kanat al kalimatu al fasilatu ko da kalmar da ya rabe tsakanin Allahu da akbar din da ita sifatan min sifatillahi ta'ala ko
koda wata sifa ce daga cikin sifofin Allah ya fada ya rabe tsakanin kabbaran harama da ita sallar ba ta baci sallar ta baci ka an ya kula al musalli kaman mai sallah yace inda takbiratul ihrami wajen kabbar harama yace Allahu arrahmanu akbar mana Allahu arrahmanu sai yace akbar arrahmanu sifar Allah ce amma sai ya fada ka me hukuncinsa mana ce fa yajibu an yaqula Allahu akbar duna fasli abin da yake wajibi akan shi kawai yace Allahu akbar ba a sanya ware da kowace irin kalma ba a sanya ware da kowace irin kalma koda wannan kalmar sifar Allah ce to ballantana kuma yayi wata magana tsakanin Allahu din da akbar duk wanda ya haka ba shi da sallah yayi ya fari wata mala ce idza ata bi takbiratul ihrami munhaniyan to me hukunci kuma wanda yazo da kabbara harama alhali yana karkace ko yana zaune misali ya halatta ka tada ikama kana zaune zaka yi sallah dama kana zaune ne zaka yi sallah kana zaune misali kai sallah azhar sai ka zauna a masallaci kana wani abu ko kana karatu alqurani ko kana wuridi ko kana karatun ilimi to kuma kana da alolanka lokacin yin sallar la'asar sai yazo to ka samu kana zaune din nan ka tada ikama kana zaune amma kana gama tare ikama an zaki kabara harama dole ne sai ka miƙe tsaye kam sannan sai kai kabara harama to meye hukuncin wanda ya kabara harama ba ma a zauna ba kawai an karkacewa yayi a lokacin da zai kabara harama meye hukuncin sa bale ce la tasihu salatuhu in sallasa bata inganta ba la tasihu salatuhu sallasa bata inganta ba li'annahu saboda shi ne sha'anin da lamarin yake yajibu ala almusalli yana zama tuwa wajibi ga mai sallah alqiyamu yin tsayawa da takbiratul ihrami don yin kabbarar harama kabbarar harama wajibi ne mai sallah yayi ta a tsaye mala yace musallin adraka al-imama raki'an fa kabbara nawiyan ar-ruku'a lil-iltihaq bil-imami to me hukunci mai sallah wannan abu kuma yana yawan faruwa wannan abin yana yawan faruwa zaka ga yana yawan faruwa musamman ga waɗanda suke kallon kawai za su iya yin sallah ta hanyar ganin yadda mutane kawai suke yi wanda suka ɗauka cewa ita sallah kawai ganin yadda ake kawai za ka iya yi ba ka da buƙatar ka je ka sanya ake yin ta to suna yawan yin wannan kamar misali malam ce me hukuncin musallin mai sallah ne a darakar imama raki'an sai ya zo ya samu liman ya yi ruku'u fakabbara sai kabbara nawiyan arku'a yana mai yin niyyar yin ruku'i din nan lil-iltihaqi bil imam dan ya riski liman mana yayi kabbara daya kawai sai ya bi liman mana yayi kabbara yin ruku'u kenan mai hukuncin sa mala yace salatu lam tan afid sallarsa bata kulluba bai jona sallarsa da liman ba ko an yi da sallah shi bai da sallah li'anna usawra shi lam ya'ti bi takbiratul ihrami bai zo da kabbara harama ba bai yi kabbara harama ba wa alaihi i'adatu salati wajibi ne akan shi ya sake sallah bada salamil imami bayan sallamar liman wajibi ne ya sake sallah gaba ɗaya bayan sallamar liman dalili anan idan ka zo ka samu liman yayi ruku'u ko yayi sajada ko yana zaune kabarbari biyu ne a hakkinka ta farko za ka yi ta ko da liman zai dago a hannun ruku'i din nan ba za ka zo wasu a ruku'ance ma za ka ce shi a ruku'ance za su shigo kawai da kabbararsu me yasa saboda kawai sallar dai alhamdulillah sun ga ana yi ne sauraka sun iya kawai sauraka sun yi sauraka sun samu lima sun samu wannan raka'a to ai ba ma raka'a suka samu ba sallar ce gaba ɗaya ma ba su samu ba abinda za ka yi wajibi idan ka shigo ko da liman zai dago daga ruku'u sai ka tsaya kyam sannan ka ce Allahu akbar ma'ana kai kabbara harama za ka tsaya can a tsaye kai kabbara harama sannan sai kai wata kabbara don ka bi liman a halin da ka same shi kaga kabbara biyu kenan kabbara harama sannan kabbara ta ruku'u idan liman yana ruku'i ne ko da na zan maimaita ko da kuwa liman zai taso daga ruku'u din dan ya taso daga ruku'u babu komai wannan raka'a ce kawai baka samu ba sai ka cika baka dona bayan na ka biya abin da baka samu ba amma ka to a wani dukunkune a dukunkune sau da yawa ka za gani mutum ya ma shigo masallaci kawai yana shigowa sai ya ruku shi Allahu akbar ba da zumman wai kai ya rasa wannan raka'a
ba raka'a ce ya rasa ba sallah ce gaba da ya rasa Allah ya samu dace to wannan shine abinda malai yake magana malai ce musallin mai sallah ne shi kuma wannan adraka al-imam raki'an shi ma ya rike liman arku'u faka baraka yayin sai ya kabbara yana tsaye cam summa kabbara munhaniyan sannan sai ya kabbara yana mai karkatawa din ruku'i dan yin ruku'i au kabbara min qiyamin ko kuma yayi kabbara yana tsaye nawiyar al-ihram wa ruku'a yana niyyar ruku'i din da kuma yana niyyar kabbara harama da ruku'i mana da yazo sai ya samu liman yayi ruku'u sai ya kabbara daya a sai kam sannan sai yayi wata kabbara ya bi liman an ji wannan ko ko a kabbara daya yayi a sai kam amma niyyar shi wannan kabbara dayan da yayi ita ce kabbara harama kuma da ita ya bi liman bai ƙara ta biyu ba to duk wanda yayi wannan malai ce ar-raka'atu allati adrakaha sayyatun wala yidwa wannan raka'a ya same ta ta inganta ba zai maimaita ta ba ai ya riga yayi kabbara harama ko dai yayi kabbara biyu da ta harama harama da ta harama da ta bin liman ko kuma yayi daya a matsayin ta harama kuma ta bin liman di yayi wannan yayi amma wanda ya kabbara daya kawai yayi zo ya ruka a halin asufiye ya kabbara daya bai ma da sallar ne gaba daya shi wannan ana ga an fahimci bayanin ko to malam ya ce wannan kenan to sai ce hal min tanbihatin takum takbirata al-ihram to akwai wasu yan fadakarwa da zaka za a sake yi don a nada da take da ta shafi take da muhimmanci gaba da kabbara harama malai ce kwarai akwai dan fadakarwa da za a dan yi don mutun ya nada kiyayewa kan kabbaran nan ta harama malai ce yajibu alal musalli yajibu alal musalli yana zama wajibi ga mai sallah Allah ya muddal hamzata bil lamzil dalalati kai ya kuskura yayi maddan alhamzan nan talaffuzin jalala alhamd ba farko Allahu bane to karka kuskura a sallah kace Allahu akbar kake haka ana tare fatu biyu sai ta zamanto Allah idan kai haka wa ka'annahu istifhamun iwadan anta akidin kamar tambaya kake yi yanzu idan kace Allahu akbar wai tambaya kake wai shin jama'a Allah mai girma ne ai ko ba haka ake bukata ba ko malam sai ce ka kaman kana tambaya ne iwadan anta akidi musanyan karfafawa to anan ba ta'kidin malam ya kamata ya ce ba sai ce iwadan anil ikhbari shi Allahu akbar khabar ne kana ba da labari ne cewa Allah shi ne mafi girma dukkan wani mai girma ko hasali ma ba wani mai girma in ba Allah ba amma in ka ce Allahu akbar to ba ka ce shin Allah mai girma ne kai ba baka tabbatar ba kenan shi to a kiyaye wannan malaci to lalle ne a kiyaye ka ai madda mawa kalmar Allahu din nan ka ce kai Allahu akbar ka ce Allahu akbar ka kai haka na farko kenan kazalika haka nan la yamaddu ba'u lafzi akbar ba a yin madda mawa ba din nan ta akbar ba'u din ma'ana ita ma ba a jarta karkace fatus biya sai ta zamanto akbarun karkace Allahu akbar karkace haka ba ta yawa ba a ja kawai abin da kace Allahu akbar kanka ce Allahu akbar shi wannan tambaya kake kan kuma kace Allahu akbar in kai haka ma'anan ba akbaru wa huwa jam'u tablil kabir akbaru jam'i ne na manyan ganguna cewa kai Allahu Allah manyan ganguna ne in kace Allahu akbar cewa kai Allah manyan ganguna ne ai ko ba haka ake son kace ba ko cewa ake so ake kace Allah mai girma ne sai ka ce Allah kai Allahu akbar ba ja a wannan ba'un din ba a ja sannan wala yumaddu alha'u min lafzi dalalati sannan shi kanshi ha'un din ma'ana wannan hakurin na sunan Allahu karka ja shi karka ce Allahu fatu biya Allahu اكبر كاكي هكا كانها تشير الى الاثنين هو الان الله الواحد كما كان نوني ازوا كما الله بيو ني مسنيان كانا نتن cewa الله كوايا داي ني كاكي هكا شي ما با عين هكا لالا منا تاري شي ما با عين هكا با جان wannan bawunin ba a yi mata aini haunin ba a yi mata manda mallai ce musallin mai salla ne a sadi takbiratul ihrami fi nafsi yayi kabbara harama amma a zuciya kabbaran nan ta farko ka zo zaka salla sai kai kabbaran nan ta farko amma a zuciyarka kai ma baka ji mai ka fada ba duna an yi harrika bi halisan ba tare da ka motsa harce ba mallai ce la ta ci musallaka ba sai ba kawai salla ba sai ba wai jiba alal musalli ya zama dole ya zama wajibi ga mai salla an yi harkar biya lisanahu ya motsa harshen shi fi aqallal halati a mafi karancin halaye ka motsa harshen ka shine mafi karanci amma abin da ka fi so aw yusmi a gairahu abin da ka fi so wanda yake kusa da kai mai cika lala na tare in ka zo kabara harama in ka ce Allahu akbar to wanda yake daman ka da wanda yake hagun ka ko da sauran mutane ba su ji ba lalle su ji abin da ka fada sannan ba iya wannan ba ma mu sake jawowa haka zikirin juma'a haka wasifa idan kai duk abin da ka ce ana bukatun bayyanawa ne to mafi karanci na dama da na hagun ka su ji abin da kake cewa amma in ya zama to kai kadai ne kake to ba bayyanawa ba kenan kai kadai kake yi a zuci ya zama kana yi a sirranta kenan babu hikimar ba hikimar cewa a yi a cikin jam'i din kenan saboda ka saboda ka ko zikirin juma'a ko wazifa ko dukkan wani abu da aka ce ana son a yi shi a bayyane ne to lalle na kusa da kai rika jin me kake cewa mallan ce Allahumma sai fa idan idza kana akhrasa in ya kasance bebe ne sai fa in bebe ne fa innahu ko fa innaha tasqudanu in bebe ne to fadin ya fada a gare shi ba yanda zai ya fada mana kurma wanda baya magana wayuktafa minhu bil niyyati aw da su da niyya kawai da ke zuciyar shi Allah muna tare مالتي إذا كبر المصلي منهميا ولو أقرب إلى القيام من الركوع أو جالسا مالتي إذا ما يصلى يكبر حرما منهميا أكركتي كبير دبك فلاريد أزو وأنا كمان ما يمشي كين كذو ذاك يصلى ألو كسين ذاك يكبر حرما بكت أي كمبا سيكي تكنا كركتي أقرب إلى القيام شيني walau aqrabu ila al-qiyam ko da ko abin yana kusa da tsayuwa amma ba tsaye ba sosai ayyuna ruku'i aw jalisa ko kuma kai kabbara harama kana zaune menene hukuncin ka malace faqad tarka farad al-qiyam li takdirat al-ihram wa batalat salatu ya bar farilla shine tsayawa don yin kabbara harama don haka sallar ta baci bayi da sallah wajibi ne da yin kabbara harama yayi yana tsaye kam yana tsaye kam malaci almasbuku fi salati wanda aka riga a sallah shine masbuki wanda ya samu raka'a daya ko biyu ko uku kaman a ce azhar ce ko lasar ko isha ko ya samu raka'a daya in asuba ne ko ya samu raka'a biyu ko ya samu raka'a daya in kaman abin nan ya samu raka'a biyu kaman in magriba ne ko raka'a daya in magriba ne ko raka'a daya in juma'a ne shine dai masbuki ko wanda aka wasu salloli baya nan to shine malaci almasbuku fi salati wanda aka riga a sallah wajada al-imama raki'an sai zo ya samu liman yayi ruku'u yukabiru sai kabara wayahwi sai sulmiya ruku'i dan yi ruku'i nawiyan bi takbiratul ihram wa ruku'i yana mai niyyar kabara harama da kuma kabara ruku'i duka da wannan kabara da yayi amma niyyar shi ruku'i niyyar shi kabara harama niyyar shi kuma ruku'i me hukunci shi da wannan kabara malaci sahat raka'atuhu wannan raka'a ta inganta kuma ce sallar ta inganta gaba daya sallar ta inganta wallahi idowa ba zai sake ta ba sai malaci amma wal aula lahu abinda yafi dacewa ga masbuki da yazo ya samu liman yayi ruku'u an yi kabbira min qiyamin yayi kabbara yana tsaye tukuna ثم ينهني للركوع sannan ya karkata zuwa ga ruku'i nan mai kabbara abinda aka fito ya kabbar bari guda biyu amma kamar yanda na fada da zuwa idan ko ya tawo a duke shiga ya kabbara to shi wannan ba ma ana yin irin haka ko mutum ya tawo a wani duke kawai ya kabbara wai ka wannan raka'a ta kuce mai
ba raka'a ce ta koce mai ba sallaci gaba ɗaya bai da ita bai da ita da dalili kabbara harama farilla ne tsayawa dan yin farilla ya ba farilla sallah ina sallah babu ya Allah muna tare to wannan kenan malaki idan nasiya al-imam takbiratul ihram idan liman kansa gaba ɗaya man tsara kabbara harama ya sallar take koda ma mu sun yi malaki ya qata salatuhu ya yake sallar kawai mata tazakkara zalika duk sa'an da ya tuna wannan din kuwa wa yabtadi min jadid ya sake sallar daga farko wa misluhu al-mamuna al-mamuna al-ma'muna haka nan mamu idan sallar liman tawati fatali sama mu tawati saboda yanzu liman zai yake sallar mamu za su yake sai a canza a jaddada a sake wata kabbarar domin shiga sallah ah balale a sai da tsare kama ba balale a sake tare kama ba mai sake tare kaman zai ci zamantowa mafi kyau malai ce idza sa'al imamu an takbiratul ihrami wa sallallahu wa sallama to idan kuma liman ya manta da kabbarar harama fa kuma har yayi sallah har aka sallama fa malan yace a ada salatahu ya sake sallarsa ya na utarkar rukunan min arkanis salati zan ya bar rukuni guda daga rukunan sallah wa ada almusalluna ma hu sauran mamuma su sake mai da sallar tare da shi malan ce hal yaqtau alimamu aw almamumu aw alfadh aw alfadhu salatahu bi salamin amla to malan nan zai mana magana in an ce ka yanke sallah ya ake yanke sallah zaka yanke ne ta hanyar cewa sai ka ce assalamu alaikum koko koi fasa zaka yi ka tsara wata shine malai ce hal yaqtau alimamu shin liman zai yanke aw almamumu ko mamu aw alfadhu ko mai sallah shi kadai salatu zai yanke sallar sa bi salamin da sallama ne amla koko ba yanke zai sallama ba ko zai fasa ne sai fara wata to ga yanda hukuncin yake malai ce idza tazakkara sahawa idan mamu ko liman ko mai sallah shi kadai ya tuna da rafkanuwa qablar rufu'i tun kafin ya ruku'u tun ka misali kai ne ka tuna ba kai kabbara harama ba sai ka fara karatun fatiha ka kai karatun fatiha kai karatun sura ba kai ruku'i ba ai ko sai ka tuna ai ba kai kabbara harama ba kabbara harama kuma farilla ce to a wannan halin ya qata'u duna salami zaka yanke sallar ne kawai ba sallama ba tare da kai sallama ba lalla ana tare kawai yanke ta zaka sai ka tsara wata ikama sai kai kabbara harama din sai ka fara karatu an gina sabuwar sallah amma wai idza tazakkara ba'da ruku'i ya qata'u bi salami amma idan har sai da kai ruku'u ne idan har sai da kai ruku'u ne misali kai ne ka manta da kabbara harama kai karatun fatiha kai karatun sura kai ruku'u sai ka tuna a'a ai kuwa ba kai kabbara harama ba to a wannan halin sai Allah kai assalamu alaikum sai ka taso sai ka sake ikama sai kai kabbara harama sai kai karatu sai ka ci gaba da sallarka lalla an gane bayanin bambancin idan ka ka ruku'u ne gyaran ba sai kai sallama ba idan bayan ruku'u ne to ai ka riga ka shige cikin sallah sai kai sallama to shine malai yace shine abin da malai yake nufi amma idza hawalin ruku'i amma idan ya karkaka ne ya sunkuya ne dan yin ruku'i din wanawa bi takbiratu ruku'i kuma yayi niyya da wannan kabbara ta ruku'i din allati qala ha wanda ya fade ta min qiyamin daga tsaye sai yayi niyya da ita takbiratul ihrami niyya shi kabbara harama ne kabbara ruku'i ne kawai bai yi ba malai ce fayujzi'uhu zalika yakfihi to wannan kabbara da ya tashi shi liqaulil qa'ili dalilin fadin mai fadi bi adami wujubil fatihati fi kulli rak'ati rashin wadabcin fatiha a kowace sallah wato anan wata matsala ce malai shigan mana kai ne ba kai kabbara harama ba lalla muna tare shikenan sai ka karanta fatiha ka karanta sura sai bayan kai kabbara harama ai sai bayan ka karanta fatiha ka karanta sura amma ba kai mene ba kabbara harama wajen ruku'i wajen yin ruku'i sai ka tuna
kazo zakin ku sai ka tana ai baki kabbara harama ba sai kai ni ya ci kabbara harama da wannan ruku'in naka da wannan kabbara da ka tafi ruku'i dala mana tare amma ba a farko kafin ka karanta fatiha kafin karanta fatiha ka manta ba kai kabbara harama ba to akwai malaman da suka tafi akan cewa fatiha farilla ce a sallah amma ba a dukkan koyin ba na langana me yake nufi kuwa bima na idan akalla a sallar azhar sai ka samu fatiha uku ai kaga huda ake nema ko sai ka samu fatiha uku to suna ganin sallar ta inganta fatiha farilla ne a sallah amma ba kowace raka'a ba ba a kowace raka'a ba to a fadin waɗannan malaman da suke kallon fatiha farilla ce a sallah amma ba kowace raka'a ba wannan sallar ta inganta wannan ruku'in da ka tafi wannan kabbara da ka tafi ta ruku'i tunda ka niyyace ta a matsayin kabbara harama ta wadatar da kai sallar ka ta yi dan an fahimta da kyau to bisa ra'ayin waɗannan malaman da suka tafi akan haka kenan amma malaman da suka tafi akan cewa fatiha farilla ce a kowace sallah kuma shine zancen da yake mafi shahara shine zance da yafi shahara a cewa fatiha farilla ce a kowace sallah sauka in a fadin su ne to wannan sallar ba sai ba saboda ba kai mata kai fatiha ne a lokacin ba karga kai ruku'u ba ai a lokacin ba karga kai kabbara harama ba an gane yau to saboda ka sai ka saki wannan raka'ar kenan malai ce idza shakka al-imamu fi kawni kabbara lil ihrami am la to idan liman ya shakka ya kokwanto kenan idan liman ya kokwanto liman ne ya kokwanto shin yayi kabbara harama ko ko bai ba wannan ana magana kan liman ne malai ce in ma yaqta'u salatahu wa yu'idu to tunda yanzu yana kokwanto yayi kabbara harama ko bai ba ko dai ya yanke sallar ya fara wata anji awe samada ko kuma ya zarce ya cigaba da yin sallah summa yas'alul musallina sannan bayan nan idan yayi sallama sai ya tambayi imamu al kabbara takbiratul ihrami shin wai yayi kabbara harama kuwa amla ko bai yi ba idan imamu suka ce mai yayi shikenan sallah ta yi in ma muzika sai bai yi ba to sai a sake sallah gaba daya amma fa in da ya kana amma idan ya samu sakankan cewa yana cikin sallah sai ya samu sakankan cewa kai yayi ta kabbara haraman nan bin annahu kabbara cewa shi yayi kabbara la yu'idu salatahu a ba zai sake sallah ba ta yi wa in a'lamahu almusalluna idan ko ma mu masu sallah tare da shi suka sanar da shi annahu lam yukabbir cewa bai kabbara harama ba a ada ya sake sallawa a adu ma mu masu sake sallah tare da shi dala muna tare mala ya ce hal hunaka qaulun asaru inda ma ya shukku al-imamu fil ityani bi takbirat al-ihrami to banda wannan zancen da muka faɗa to akwai wani zancen kuma banda wannan da yake magana akan liman idan ya zamanto yana kokwanto akan ya zo da kabbara harama ko bai zo da ita ba ko wani zancen banda wannan malai ce fa in shakka qabla ruku'i idan ya kokwanto kafin ya ruku'u ce ya bai kabbara harama ba kaza salatu ya yake sallar kawai wa adaha sai ya maida sallan bi takbiratul ihrami ta hanyar yin kabbara harama wa in raka'a idan ko har ya riga ya ruku'i tamada ya zarce da sallan wa akmala salatu ya cika sallan wa ada sannan kuma ada sannan kuma yazo ya sake wata sabuwar sallah yawa muna tare malai ce izana siyal mamumu takbiratul ihrami to idan kuma mamu ne ya manta da kabbara harama fa mamu sai ya manta da kabbara harama mamu ba liman ba kenan yanzu nan mamu ne ya manta da kabbara harama menene hukuncin shi malai ce la yahmiluha anhu al-imam liman bazai dauke mai ba liman bazai taba dauke ma mamu ban kabbaran harama ba wala budda lahu min qawliya ba makawa sai yayi kabbara harama idan ya zo ya shiga sallah bai kabbara harama ba an yi raka'a biyu sai ya tada bai kabbara harama ba to yanzu ya kabara haraman ya zama to ya cika ragowar da suka rage mai da diman ya biya wadannan din da na baya da bai yi ba dan Allah muna tare malai ce idza tazakkara al-mamum annahu nasiya takbirat al-ihram qabla ruku'i to idan mamu ya tuna bai yi kabara harama ba kafin a shiga ruku'u liman na takaratu yana takaratu sai tuna ah ai kawai da yazo jona sallan na kawai bai kabara harama ba yanzu ne ya kamata yi malai ce ya kafau ya yanke sallan kawai kuma yukabiru lil ihrami sannan sai kabbara harama wai wasilu salatuhu sai sadar da sallar shimal imami tare da liman amma malai ce to idza tazakkara zalika halar ruku'i idan kuma ya tuna bayan ya riga ya ruku'i ne fa ya tuna ai bai yi kabbara harama ba me ya hukunta shi malai ce yukabiru qa'iman ya tashi sai sai kabbara din ya tashi sai sai kabbara din wai wi bi hada takbiratul ihrami niyar kabbara harama ne ma'ana an riga an yi ruku sai yana cikin ruku sai tana ai bai kabbara harama ba to ya tashi daga ruku idan ya balli ma a ruku idan ya tashi daga ruku idan ya balli ma a ruku sai kabbara sai ya bi liman din in ya samu liman a ruku din sai ta so ba to shikenan ya samu wannan raka'a dan ana tare waya wili ruku'i sai karkata ya sulmiya ya yi ruku idan ya yi ruku to shikenan ya samu wannan raka'a kenan نعم ما لن يتي إذا شك المصلي في ترك تكبيرة الإهرام قبل ركوعه أو بعده ولم يكبر للركوع ما لن يتي إذا شك المصلي إذا مصلى يكو قلتو في ترك تكبيرة الإهرام تكن باري كبرا هرما قبل ركوعه كافي ركوعه أو بعده كوباين ركوعه ولم يكبر للركوع كما بما يكبرا دن ركوعه بما شكيشي malai ce kaza salatahu ya yake sallarsa bi salami ta hanyar yin sallama summa ada sannan yazo ya sake sallah kawai malai ce idza shakka musalli idza shakka idan mutum yake kokonto bi takbiratul ihrami cikin kabbara harama bada an kabbara lirku'i bayan yayi kabbara ruku'i bayan kai ne kai karatu fatiha kai karatu sura amma kana kokonto shakka kake ba kana da yaqini bane kana kokonto shin kai kabbara ruku'i ko baka kabbara don yin ruku'i kai kabbara harama ko baka kabbara harama ba malai ce to tunda yanzu kokonto kake ka kuma riga kai ruku'i to a tamma salata ka cika sallah summa a'ada sannan sai ka saki sallan kuma malai ce alfazu bi sallah shi kadai alfazu bi sallah shi kadai alladhi yusallimu fardan ma'ana shi ne wannan da yake yin sallah shi kadai idza nasiya takbiratul ihram idan ya wanta kabbara harama ya zai malai ce fa innahu yaqta'u zai yake sallah ne kawai wa yabtadi'u sai faru sallah din jadidin sabuwa fil sai faru sallah sabuwa fil malai ce fa in kabbara lir ruku'i wa nawabihi takbiratul ihram idan kuma mutun yake kabbara dan yin ruku'i sai ya niyyaci kabbaran wannan kabbara ta ruku'i a matsayin kabbarar harama ya menene hukuncin sallar sa malai ce lam yajizihi alal mashhuri abi sarace ingantacce zance da yafi shahara a maza ba bi isan mushi ba wa alayhi qad'us salati yake sallan wai adatu hada mai mai tata din dalilin sabuwa wani zance kuma sun ce a tunda yayi niyyata yanzu wajen yin ruku'i sallar tayi malai ce idza shakka alfazu fi annahu ata bi takbiratul ihram amla idan mai sallah shi kadai ye kokonto yazo da kabara harama ko bai zo da ita ba meye hukuncin ta meye hukuncin shi menene hukuncin shi malai ce imma an yaksa salata ko dai yanke sallar wa yabtadi'u yasabu yasafara min jadidin sabuwa aw ya samada ko ya zarce wai yidi ya mai da sallah to mun gama da mas'alar da ta shafi kabbara haraba yanzu kai sai zamu shiga mas'alar da ta shafi bismillah ne a farkon sallah zamu karanta ta saboda ba ta da yawa mun karanta ta sai mu aje a rana karatu na gaba sai mu tashi akan mas'alar da ta shafi fatiha mas'alar karatun fatiha a sallah to yanzu zamu cika da ta wannan bismillah din saboda ba ta da yawa malai ce masailu fil basmalati masailu fil basmalati mas'aloli a cikin cewa bismillahir rahmanir rahim
in kunci cewa bismillahir rahmanir rahim sallah su'alun tambaya idza ta'awwaza al musalli idan mai sallah yace a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa basmala yayi bismillah sannan yace bismillahir rahmanir rahim qabla qira'ati fatihati kafin karatun fatiha fi salatil fardi a cikin sallar farilla mai hukunci malai yace ku aljawab amsa huwa makruhun shi abin da aka ki bisa mazhabar imam malik muna tare to anan kafin mu wuce ko mu karasa sai mai bayani da zamu hakanan idza ta'awwaza almusalli to mai hukunci idan mai sallah yayi a'udhu billahi wa basmala yayi bismillah qabla qira'atil fatiha kafin karatun fatiha fi salatil nafila ta sallar nafila malai yace juz zalika wannan ya halatta wannan shine abin da malai yace akai akan sallar farilla to kar amanta mun yi bayani a satin da a karatu kuma da suka gabata a baya cewa koda a mazhabin malikiya zantuttuka akan bismillah zantuttuka ne daban-daban mabambanta daban-daban wasu malama sun tafi akan yin bismillah ma a sallar farilla wajibi ne koda a mazhabin malikiya ne wasu sun tafi akan makaruhi ne kaman wannan zancen wasu sun tafi akan mustahabbi ne lalla muna tare a mazhabin malikiya kenan amma mazhabin imam shafi'i muhammad bin idris shafi'i idan kai sallah baka bismillahir rahmanir rahim ma a farkon fatiha baka da sallah in kai sallah a farkon fatiha baka sai bismillahir rahmanir rahim ba baka da sallah wannan ita ce mazhabin shafi'i yani radiyallahu ta'ala anhu sauraka imam an-nazifi yake cewa sallar da aka yi sabani a kanta shin ta yi goma ce ba da sallar da aka yi ittifaki a kanta ta yi wace ya fi dacewa ba wa ya ɗauka sallar da aka ce kowa da kowa yadda ta yi ba malami kwaya ɗaya ba malami kwaya ɗaya da ya tafi a kan cewa ni kace bismillahir rahmanir rahim a farkon sallar ka a farkon fatiha sallar ba ce ba malami ko kwaya ɗaya amma akwai malamai na mazhabi guda da suka tsaya kafin baka bismillahir rahmanir rahim ba sallar bata sai suka ce to ka fita daga sabani kai bismillahir rahmanir rahim din yaci baka yi ba Allah muna tare to siriya da gidan annabi ko ka fatanin zuriyar gidan annabi su sun tafi akan bayan bismillah ma kowace bismillah ta farkon kowace sura ta alqur'ani aya ce ɗaya daga cikin wannan sura nan ana tare sura ka suka ce ne wajibi ne ma ya zama dole ma kowace sura zaka karanta ta farkon ta kai bismillahir rahmanir rahim to shi yasa wannan yasa da dama wasu daga cikin malaman mu na mazhabin nana dariqa tijaniya faida ibrahimiya bayan bismillah a farkon fatiha suke karanta bismillah ma a farkon sura sora fahimta su na cewa kowace bismillah ta farkon kowace sura aya ce guda daga cikin ayoyin wannan sura to wannan shine inda zamu tsaya game da wannan karatu wanda zamu dora insha Allah rana ita yau didde zai zama wata kila saboda zan lissafa in gani idan zai shiga wani aiki da nake son zan yi to zai zama karatun na yau ya zama shine na ƙarshe sai bayan sallah yawa idan lissafa in gani idan ya kama ba zai shiga cikin aikin ba to rana ita za mu zauna in mun zauna na rana ita din zai zama shine dai na ƙarshe sai bayan sallah in kuma zai shiga ma zai zama wannan shine na ƙarshe sai bayan sallah shi ma haka karatun mu na ittihaful abaqira na tauhidi na gobe shi ma zan duba sai in ga yanda al'amarin zai zama in ya yi to in bai yi ba shi ma zai zama in muka yi na gobe sai bayan sallah Allah ya jarabta akwai tambaya ɗaya ko biyu